the 2018 edition of the exercise Obangame Express.
Babban Hafsan Hafsoshin Rundunar Sojojin Ruwan Najeriya kenan. Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas ke magana kan Adisayan Express Obangame da Rundunar Sojojin Ruwan Najeriya da Amurka suka jagoranta na kasashen duniya sai da talatin a Najeriya. Galibi daga kasashen da ke yankin gabar tekun Gini don karfafa haɗin kai da aiki tare mu sayar da mahana duk wani nau'in ta'addanci da cikin ruwa. A cikin manyan kasashen duniya da suka shiga wannan atisaye sun haɗa da Amurka, France da Portugal.
Some naval ships and maritime patrol aircraft from France, Portugal and the United States of America.
Sunana Lieutenant Commander Abubakar Maigado. Ina daya daga cikin Nigerian Navy helicopter pilots.
Daman sojojin ruwa da aka san su a cikin ruwa su ma suna fada da jirgin sama
a cikin kasashe na Africa gabaki daya. Wato 54 ba wai kawai Africa na yamma, gabaɗaya Africa. A cikin su Najeriya ita kadai ce Navy ta suke da jiragen sama, wato jirgi helicopter a turance yawa, wanda ake gidan shi jirgi mai saukan amfani. Bayan yanayin harkar ruwa da muke yi, mukan iya zuwa mu je mu sauka kan jiragen mu na ruwa wanda suke iya daukar helicopter. Sannan kuma mukan je mu yi irin wannan operation da kaman ka gani
a ƴan shekarun nan dai. Rundunonin sojojin ruwan Amurka da Najeriya suna ƙara mai da hankali sosai kan gabar tekun Gini. To kome yasa wannan teku ke da muhimmanci ga bangarorin biyu? Tambayar kenan da naiwa masanin tsaro Kanar Aminu Isa Kwantagora da ke zama tsohon gwamnatin mulkin soja a jihohin Kano da Benuwaye.
Ai Gulf of Guinea yana da muhimmanci sosai da tattalin arzikinmu na kasashen yammacin Afirka. Duk ita wannan Gulf of Guinea suke bi. Jiragen ruwa da yawa ana musu fashi a cikin ruwa. So saboda haka za ka ga ana exercise.
Yawa to kuma Amurka ya zama tana da sha'awa kwarai akan abin da ke faruwa a wannan gabar tekun Gini din. To ita kuma Amurka menene muradinta?
Eto kasan su ke da Navy da suka bazu duk duniya, suna da Pacific, suna da Atlantic, suna da South China Sea, duk kowane suke suna da jiragen ruwansu, suna patrol na duniya duka, kuma suna protecting abinda suke cewa interest nasu. Dole akwai jiragen register ko daga America da ke bin wannan tekun ko kuma wannan Gulf of Guinea din, so dole ne a kare su, kare kayansu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.